أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan rana ta Laraba wanda ya daidai da 24 ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yi daidai da 19 yau ga wata 13 ga watan 15 12 ga watan 7 miladiya ta 2023 domin ci gaba da karatun mu na wannan littafin talkhisu ahkamul janaiz wato littafi wanda yake mana bayani game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen mamaci ko kuma hukunce-hukuncen gawa a darasin da ya gabata wato mun gani cikon bayani da malam ya kawo mana game da abin da ya shafi wankan gawa idan mamaci ya mutu yanda za a mishi wanka da kuma irin abubuwa wanda ya kamata ya zamanto an kiyaye wajen yi mishi wankan wannan to yau kuma zan mu tashi sabon fasali wanda malam ya kawo mana shi fasali na 11 a cikin wannan littafi shine yace takfinul mayyit wato yi ma mamaci likafani bancin an wanke mamaci abu na gaba shine yi mishi likafani shine malam yace mas'ala ta 33 yace wa badal faragh min ghasl al mayyit yajib takfinuhu li amri an nabi sallallahu alayhi wa sallama bi zalika fi hadith al muhrim alladhi waqasathu an naqa malam yace bayan an gama wanke mamaci abinda yake wajibi shine wato a yi mishi likafani saboda mi dalili daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umurni wato game da mutumin da wato taguwar shi da halibe shi ta taka shi a wuya ya mutu wato wanda yake dauke da ihrami annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin yace wa kaffinuhu fi thawbayhi wato ku yi mishi likafani a cikin wannan tufafin nashi kenan wannan yake nuna mana dukkan mamaci idan ya mutu an yi mishi wanka abinda yake biyowa baya shine wajibcin a yi mishi likafani idan a yi mishi likafani a sanya mishi wato wannan TC ko kuma yadin wannan da ake rihe shi shine malam yace wa qad taqaddama bi tamamihi fi fasli thalith faqarada wato a fasali na uku malam yace hadisin wannan da bayanin shi ya gabata na yi ma wato mamaci wato likafani sai mas'ala ta 34 malam yace wal kafnu aw thamanuhu min malil mayyit shi wato likafanin wannan ko kuma dukiya kudin da za a saye likafani daga ina ne za a dauke shi min malil mayyit wato daga dukiyar wato wannan mamacin mutum idan ya mutu abu na farko wanda ake fara taba dukiyar shi shine yi mishi likafani za a huddo kudi daga cikin dukiyar shi a sayo mishi likafani idan kuma deja ya tanade shi to kenan daukowa za a yi saboda akwai cikin bayan Allah wanda yake tanada hatta da likafanin shi tun kafin ya mutu mun sani ba ko ana akwai wanda ya tanada nashi to idan ya zamanto kuma babu ko idan kuma wani ya bada sadaka misali wani an samu wani ya sayo ya kawo to sai a dauka a yi amfani da shi amma dai abu na farko da ake taba dukiyar mamaci shine wato abin da ya shahi wato yi mishi likafani da kuma tajhizin shi da abin da ya shahi wanka da wasu abubuwa da ake biya to wannan ana dauka daga dukiyar mamaci bancin shi abin da za a ƙara dubawa game da taba dukiyar mamaci idan ya mutu shine bashi idan ana bin shi bashi ya zamanto an biya mishi, kuma yana da kyau wannan bashin da za a biya mishi a gaggauta biya mishi shi, kada ya zamanto an jinkirta. Da yawa mutane ana shagaltuwa game da abin da ya shahi, wato mamacin ya mutu saboda abin da ya shahi juyayi, kaga an manta ba a tambaye bashi yana da ko bai da, ya can wani bayan wata wani bayan satuttuka ya dai tukun zakkaji, wato ana tambaye wa yake bin shi bashi, wa yake bin shi kaza. A lurke kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana bayyana mana cewa dukkan wani matsayi da ya cancanta shi mamacin a kai shi, wato ba za a kai shi ba idan ana bin shi bashi, sai an biya mishi wannan bashin tukun za a kai shi wannan matsayin da ya cancanta shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari, wato game da gawa, idan aka zo za a ta mutun ya mutu za a yi mishi sallah an kashi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi zai tambaya shin ana bin shi bashi, idan aka ce ba a bin shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya yi mishi sallah, idan aka ce kuma ana bin shi Annabi sai ya ce sallu ala mayyitikum, ku yi mishi sallah. Abu Katada da shi da wani daga cikin sahabbai, wani sahabi an kawo shi ya rasu za a yi mishi sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ana bin shi bashi, aka ce ana bin shi dinari biyu, Annabi ya ce ba zai mishi ba sallah, ku je ku mishi sallah. Kuma Abu Katada ya ce ya Rasulullah na dauki yaunin wato biya mishi wannan bashi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya shiga gaba ya yi mishi sallah. Da aka kwana biyu Annabi ya tambaye shi ka biya, ya ce a'a da saurare, ya ce ka gaggauta ka biya mishi, saboda duk wani matsayi da za a kai mutum ba za a kai shi ba. Shi yasa yana da kyau da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗayanku ya zamanto ya huce kwana ɗaya biyu uku ba tare da wasiyyar shi tana ƙarƙashin wato abin da ya shahi matashin kanshi. Duk wanda yake bin ka dukiya, duk wanda yake bin ka bashi, ka yi ƙoƙari ka dawwana ka rubuta, ko da ku ka mutu wannan abin da ka rubuta shi za a ɗauko a yi amfani da shi, ya zamanto an yi an biya maka wannan bashi shika da ake bin ka da wuri. Amma idan ya zamanto an ta yi haka, shi yasa ka gani ana akharawa ana jinkirtawa, kuma ga al'umman mu ta yau da gobe wani ya zo ma bai bin ka ya ce yana bin ka, idan an gani kowa ne mai dukiya ne ko kuma wani abu makamancin haka, Allah subhanahu wataala ya kare mu. Kenan abu na farko da za a taba dukiyar mamaci shine kudin da za a sayi a yi mishi wato likafani. Malam yace walau lam yukhallif ghayruhu li hadisi Khabbab bin al-Arat, ko da ko mamacin wato bakin wannan dukiya ta sayi likafani ita kadai ya bari, gashi nan ya bar iyali da matan shi da uwaye da diyan shi, amma bai bar ba komi sai wannan dukiya ita kadai kawai, daidai kudin da za a sayi mishi likafani ne, da wannan kudin dauka za a yi aje a sayi mishi likafani, ko da ku babu komi dukiyar za ta kare. Yanan wajibi ne akan wato wanda yake kula da lamarin shi ya tashi aje a sayo mishi likafani. Malam yace saboda hadisin Khabbab bin al-Arat, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, yake cewa mun yi hijira tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama fi sabilillahi, akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, domin daukaka kalmar la ilaha illallah, yace nabtaghi wajhallah, muna neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala, yace fa wajaba ajruna ala Allah, sai wato ladan mu ta wajabta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, sakayyar hijiran mu ta zamanto wajibi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala zai sa kauta mana. Fa minna man mada lam ya'kul min ajrihi shay'a, yace daga cikin mu akwai wanda ya tahi daga cikin ladan nashi bai dauki komi ba daga cikin ladan nan nashi, yace minhum Mus'ab bin Umair, daga cikin su akwai Mus'ab dan Umair, qutila yawma Uhud, an kashe shi ranar Uhud, fa lam yujad lahu shay, ba a samu ba komi tare da shi, wa fi riwayatin a wata riwaya walam yatruk bai bar ba komi illa namira, sai wani dan bargon shi wato shi kadai, yace fa kunna idza wada'naha ala ra'sihi kharajat rijlahu, sai muka kasance idan wannan bargon nashi mun rihe shi mun yi mishi likafani da shi mun rihe kan wato kawahuwan nashi sai su bude, yace wa idza wada'naha ala rijlaihi kharaja ra'suhu, idan kuma suka janyo wannan likafanin suka rihe kawahuwan shi sai kan shi ya bude. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'uhu mimma yali ra'suhu, ku sanya wannan wato bargon nashi dabra da abin da yake bin wato abin da ya shafi kanshi kina ajanyo arihi kawo kanshi wa fi riwayatin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghattu biha ra'sa wato kurihe mishi kanshi da wannan wato bargo nashi waja'alu ala rijlaihi al-izkhir sannan ku sanya a wajen kawahuwan nashi wato itaciya ta izkhir itaciya ta izkhir suka ce itaciya ce wadda take da wato ganye wato fe in ta yana da ciyawa da yawa kuma mai kamshi ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace he a sanya ta a rihe mishi wato kawahuwa wannan hadisin dalili ne akan wato mamaci abin da ya bari ko da dukiyar tashi duka zata tahi akan likafani wajibi ne ya zamanto an tashi wato an yi wannan likafanin da dukiyar shi in bai isa ba wasu sun taimaka sun kawo sai a yi mishi in kuma ba a kawo ba kenan sai a yi irin yanda aka ma Jabir bin Abdullah a samu wani abu haka nan dai a rihe wato abin da ya shahi daidai kawahuwan shi kamar yanda hadisin yake nuna mana hadisin da yace hajarna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillahi nabtaghi wajh Allah فوجب اجرنا على الله فمننا من مدى لم ياكل من اجره شيئا yace daga cikin mu wasu sun tahi basu samu ba sakayyarsu basu karbi ba sakayyarsu komi a cikin dukiyarsu wannan ita ce sunna Allah subhanahu wa ta'ala a ban kasa wato zaka gani a tahiya misali ka dauki misali a karan kanku ko garinku ko kuma wani waje inda ka sani dauki misali tahiyar sunna zaka gani an taso ana gwagwarmaya wanda suka yi gwagwarmayan nan ba su fara ba tsururuta abin ba har ya zamanto sun tahi sai a ranar tashin alƙiyama Allah ya ba su ladan wani to wanda suka zo suka yi hijira irin su Mus'ab bin Umair suna daga cikin farko-farkon hijira ya yi hijira zuwa Habasha sannan da aka zo aka tura shi misiyoner zuwa Madina shi ya zo Madina yake koya ma 'yan Madina kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yake koya musu Qur'ani da karatu amma duk da haka nan mi mutuwar shi ta gaggauta ya mutu a Uhud bai zamanto ba duniya ta yawaita inda bayan annabi sallallahu alaihi wasallama musulunci ya karfafa duniya ta samu komi izza ta kama musulunci amma shi Mus'ab wanda a ruwatar ruwaya ana cewa shi yana daga cikin wato gidansu gidan arziki ne irin dan baba da rai ake cewa ko irin dan baba da rai ne da ya ji kiran musulunci a maka kai tsaye ya musulunta amma yake ɓoye musulunci shi sai wata rana ya zamanto 'yan tsuruku suka gan shi yana sallah a'a kai ma ka bi addinin annabi Muhammad shikenan aka kama shi aka darme ake mishi azaba ake mishi azaba da kyal ya kubce ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin kuma aka yi hijira aka tafi Habasha to ka gani yana daga cikin uwayen shi masu dukiya ya zo ya shigo addinin musulunci amma bai tsururuci ba abin to shi yasa addini zaka gani wanda suka yi gwagwarmaya a baya sun sha wahala amma irin abinda Allah yake yalwacewa na duniya ka gani ba su samu ba sai wanda suka zo baya yanzu misali malamanmu wanda suka yi gwagwarmaya sunna a farko kwanan nan daga cikinsu wasu suke ce mana in ana wa'azi ko nan da ina ne a kawo suke tayya nan zuwa birni zuwa ina ne ana wa'azi a kawo su taka su tayi yanzu a cikin mu nan ana wa'azi a birni waye zai taka kawo shi wane yana tayya yana neman occasion ko kuma ina da lasatin hawa a daidaita ko kuma kaza da kaza in banne da wannan zaka gani wani hedin ya shoma wa'azi to kaga wancan su suka yi jihadi amma yanzu mu gashi nan tubus ana wa'azi can kata da inji ka tayi saluloli Allah ya yassare mana gashi nan wa'azin sai ka saurara kai tsaye wa'azin sai ka saurara bayan an yi amma su kuma in baka je ba ba zaka samu ba to Mus'ab da aka yi Uhud aka kashe shi shine anan Khabbab wato yake ba mu labari irin wato yanda sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa minna man madha wa lam ya'kul min ajrihi shay'a yace minhum Mus'ab bin Umair yace qutila yawm Uhud an kashe shi ranar yaƙin Uhud a yaƙin Uhud aka kashe shi da aka kashe shi sai zamanto bai bar ba komi sai wani dan bargon shi to da aka zo ana rihe shi da shi sai zamanto idan an rihe kan shi kawahuwan shi suke guduwa idan aka rihe kawahuwan kuma kan yake guduwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku rihe mishi kan nashi sannan ku sanya ciyawa ku daddanne wato wajen kawahuwan nashi ta wato abin da ya shafi izhar kenan wannan hadisin a gaba yana nuna mana dukiyar mutum da shi ake a cikin ta ake sayan mishi likawani, kuma yana ƙara fa'idantar da mu cewa idan likawani bai isa ba, kina ana iya caccabtawa ya zama to an samu wani abu an kare ma mamaci, wato abin da ya shahi kawahuwan shi, amma a rihe wato kan shi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghattu biha ra'asa, a wata ruwaya yace da'uhu mimma yali wato ra'asahu wa ja'alu ala rijlaihi al-idkhil, sai yake cewa wa minna man aina atlahu thamaratuhu fa huwa yahdubuha ay yajtaniha, yace daga cikin mu kuma akwai wanda wato samarar shi wannan shibka da kai, wannan yaƙi da suka huto, wannan jihadi, wannan tafarkin sunna da ake ɗagawa, sai zamanto kamar wata wato abin da ya shahi icce ne kayi, ya tashi ya bunƙasa ya yi tsiya, har ya zamanto kana cira kana tsinka, kamar yadda muka ba da misali kenan na sunna. Idan wasu sun samu tun a nan kuma gobara na tashi alkiyama, Allah ya musu sakayya, wasu kuma a nan in ba su samu ba sun yi gwagwarmaya, amma gobara na tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su sakayya su wato cikakka. Sai mas'ala ta 35 malam yace wa yambaghi an yakuna al-kafanu ta'ilan sabigan yastiru jami'a badanihi, abinda aka fi dace aka fi so game da abinda ya shahi likawani ya zamanto mai kaburi kuma mayalwaci, yasturu jami'a badanihi, wanda zai suturta dukkan jikin wato gangan jikin wannan mamaci, kenan ya suturta gangan jikin mamacin wannan, kuma kada a samu transfarar ya zamanto yana da kabri wanda zai suturta dukkan gangan jikin wato mamacin. Li hadisi Jabir, hadisin Jabir yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallama, lalle annabi sallallahu alaihi wasallama khataba yawman, wani lokaci ya yi khutuba fa zakara rajula, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wani mutum min ashabihi, fa zukira rajulan min ashabihi, sai aka ambata wani mutum daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama qubida, wato ran shi an karfi ran shi wato ya rasu, fa kuffina fil kafni ghayra ta'ilan wa kubbira laylan, wato sai aka yi mishi likawani alkahwani wanda yake ba yalwatacce ba ba mai wato hwaɗi ba, sannan kuma wa kubira laylan, aka yi mishi wato kabari aka je aka binne shi a cikin daren. Fa zajara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da sahabbai akan wannan an yuqbara ar-rajulu bil layli hatta yusalla alaihi, kada ya zamanto an binne mamaci cikin dare har sai an yi mishi sallah, illa an yuttara insanan ila dalika, sai dai in dai an zamanto an idan aka bar shi za a cutu ko kuma wato gawai za ta zamanto ta sarwanta ko kuma wani abu makamancin haka, to aje ya zamanto an je an binne shi da dara. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace idza kafana ahadukum akahu falyuhsin kafana, idan dayanku zai yi ma dan uwan shi likafani to ya kyautata wan yi ma shi wato likafanin wannan. Wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban shi wani ya rasu, da ya rasu a cikin daren da ya rasu, sai sahabbai suka gaggauta suka je suka binne shi, likafanin da aka mishi ba likafani bane wanda yake yalwatacce, aka je aka binne shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya huduba ya tsoratar da mutane ya ja kunnansa akan aje ayi binne mamaci da dare. To wannan hadisin shin yana mana nuni akan haramcin binne mamaci da dare ko komi ne, kenan ba yana mana nuni akan haramci ba, amma yaushe ne zai zamanto bai dacewa a binne mamaci da dare, sai idan ya zamanto ba za a samu wato ayi mishi likafani yanda ya kamata, a yi mishi wanka yanda ya kamata, a yi mishi sallah yanda ya kamata, to idan wannan ya zo to a bar shi da safe ya zamanto an je an wanke shi. Amma idan ya zamanto komi a wadace, akwai wurin wanda za a iya mishi wanka, akwai wurin da za a mishi likafani lahiya lau a tsaftace kuma isasshe, sannan kuma ana iya zuwa a binne shi da daren babu wata cutuwa babu wata damuwa, kenan wannan ya halatta ana iya zuwa a binne shi. Da idan ka duba wasu gurare zaka ga da daddare ma ana binne wato mamaci, kamar yanzu misali Madina zaka ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran bayan Isha, ana gama sallar Isha zaka ji an ce as-salatu ala al-amwat, a tashi a yi ma mamata sallah, ko kuma bayan magriba a yi musu sallah kuma a je a binne su, to saboda akwai tsarin an yi magsala irin morg in su komi a wadace ne an jahaza su an daidaita kuma wato makabartan ma wato komi an daidaita shi akwai installation da za a je a haska wajen kabarin da komi kenan an dauki matakai kenan wannan ana iya zuwa abin ne amma sabanin haka nan idan akwai cutarwa ba za abin ne ba ko kuma ya zamanto idan aka aije gawai zuwa safiya za ta zamanto ta sauya ko ta lalace ko mutun ya kumbura ko kuma babu dai inda za a aje ta ya zamanto an sutirta mutun to wannan babu laihi ya zamanto aje abin ne mamaci da dare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kafana ahadukum akhahu idan dayan ku yayi ma dan uwan shi wato mamaci ya mashi likafani falyuhsin kafana ko falyuhassin kafana ya kyautata wato yi mishi wannan likafani inistafa'a wato matukar wato iyawar shi malamai suke cewa wal mararu bi ihsanil kafi wato mi ake nihi da kyautata wato abin da ya shafi wannan likafani malam yace nazafatuhu wa kasafatuhu wa situruhu wa tawassutuhu wato nazafatu tsabtata tsabtar wannan likafani zamanto a tsabtace yake kenan shine ka kyautata yi ma dan uwanka likafani haka kuma abin da ya shafi kasafatuhu wato ya zamanto kabrin shi da yalwashi ya zamanto mawai a wadace zaka yi ma dan uwanka wannan likafani haka kuma wasituruhu da kuma inda zai suturce shi wannan dan uwan naka wata wasutuhu kuma da matakaicin shi wato tsake tsake shi kada ya zamanto an ce falyuhsin kafanahu kace a ana nihin na mughalat na cewa aka kyautata dole likafani sai mai tsada zaka je ka so shi yasa malam nan yace walaisal muradu bihi as-sarfu fihi wal mughalat wa nafasatuhu abinda ba wai abinda ake nihi an ce ka kyautata yi ma dan wanka likafani ka je ga likafani wannan farashi jikka guda wannan jikka biyu wannan jikka goma din meter guda kace dan jikka goma zaka so saboda dan wanka ne ai alajiwa ne a nan ba magana alajiwa ne yana daga cikin kissa abubakar radiyallahu anhu ya aje wata tsohuwar tufashi yake cewa a mishi likafani da ita aka ce wannan tsohuwar yace ai rayayye shi yake buƙatar kyawawan kaya shi yake buƙatar kyawawan kaya kenan ba ara ne ba kuma tsohuwar likafani zaka je ka dauko a matakaici kenan ya zamanto kai dai ka kyautata wajen tsabtar likafanin haka kuma wajen ya zamanto a yalwace yake haka kuma likafanin ya zamanto wato matsakaici ne ba wato irin wato mai tsada bane wanda zaka zo ka ringa nuna alfahari ko wani abu makamancin haka idan shine malam yake mana nuni a wannan mas'ala ta 35 cewa ya zamanto yi ma mamaci likafani ya zamanto an yi shi a yalwace yanda zai biya bukata wato inistafa'a idan mutum wato ya samu dama haka nan sai mas'ala ta 36 malam yace fa in dafa lakafun wa an zalika to idan aka waye gari wato likafanin dan kadan ne an kasa samun mayalwaci walam yatayassar sadiq ba a samu ba wato mayalwaci wanda yake cikakke likafani wanda za a yi ma mamaci malam yace sutira bihi ra'sahu wa ma qala bi jasrihi to abin da ya samu sai a zo a rihe ma mamacin kanshi da kuma soran gangan jikin shi iya inda ya tsaya yace wa ma baqiya abin da ya rage minhu daga gare shi shi mamacin ba a sa mishi ba likafani bai isa ba yace ju'ila alaihi shay'un min al-idkhir sai zamanto a sa mishi wani abu daga cikin abin da ya shafi ganyen itace ya zamanto an rike shi aw ghairihi min al-hashishi ko kuma wani shi na daga abin da ya shafi ciyawa ko wata ganye wato wanda zai zamanto ya suturta wato wannan mamaci yace li hadisi khabbab bin al-arad fi qissati mus'ab وفي وقوى قوله صلى الله عليه وسلم في نمرته دعوها مما يلي رأسه وفي رواية غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر إذا صور حديث خباب وانده قبادة أكس جابر عن عبد الله يدعى الله تثبت أغريشي إذا أريه كيشي إذا وانت صورنكم أريه واتو أبنده شاهي واتو جكين صورنك وهو الناشد أبنده شاهي الإذخر وكما يسامو تياوة kenan wannan duka mas'ala ta idan likafan ne ya zamanto yayi kadan sai malam yace wa idza qallatil akfan wa kasaratul mauta to idan likafanin yayi kadan kuma ga mamata ji yawa an zo irin wata musiba ta faru an samu mamata ji yawa ko yaki ne kamar yanda an yaki wajen sahabbai kamar yanda zan magani mamata sun yi yawa kuma likahoni kadan to ya ne za a yi malam yace jaza takfinul jama'ati ma'ahum ma'ahum haka ne fil kafnul wahid ma'ahum ne wa yake nusfa shi wanda ya gudu yace ya halatta ya zamanto an binne jama'a gabaki ɗaya tare da junansu ai yanzu kabari idan aka je binne mutun yaya yake ai kowa da kabarin shi to idan jama'a ne da yawa to sai a yi musu rami guda babba mai hwadi sai ya zamanto an jera su a ciki an sa su a ciki misali in al-lahad ne za a yi kenan idan an yi ɗaya ciki haka sai ya zamanto ana sa su ana sawa kuma likahonin misali yayi kadan kuma mutane da yawa waliye ya zamanto uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai to ana iya ai biyu idan biyun kuma aka gani shi ma likahonin ba zai isa ba ana iya ai daya kenan a rihe mutun da likahoni daya kenan misali idan al'umma ce ta yi yawa an yi yaki ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma wani wuta ta kone mutane ko wani abu makamancin haka kenan haka za a yi musu sabanin irin a kasashen muka gani wuta ta kone mutane ko wani abu ka gani wai an zo an sa ka tabi sunan ta babban motar nan ta ramin kasa tana dauko mutane tana binnewa kaga wannan ai abin takaici ne ga al'umma nan a kama mutum a kyautata dan adam ko da ya kone ai akwai yanda za a iya kama shi a rihe shi da likahoni wanda likahoni kuma ba zawantawa bai yayi kadan a yanzu abin ne shi a kyautata amma dan adam a ringa sa ka tarfila ana daga ana zuba shi kamar ana rami kaga ai bai yi ba wato wannan abin Allah subhanahu wataala ya kiyaye kenan malam shine yace kenan sai a sa sai yace bi an yaqsuma bainahum wa yuqaddam aktharuhum qur'anan ila al-qibla idan aka zo wajen sa su gabaki din ya zai wa za a gabatar ba babban alajin ba ba babban alajin ba za a gabatar ba kuma shugaban kasa ba za a gabatar ba mayar ba gubernar ba aksaruhum qur'anan wanda yayi su alqur'ani sai a dubo wane ne a ran masu malam salisu su malam sufyan ga malam basha a dubo da a sa su a gaba kenan masu qur'ani in ya so sai ya zamanto ana biyowa misali an same su wane mun sani wane izi goma ya harrace wane ya harrace 30 wane ya harrace 50 wane biyar wane kaza sai a dauko mai 50 a aje shi a biyo da shi da mai 30 a biyo da shi da mai 20 mai 10 haka idan ka gani mahimmancin alqur'ani tun a wajen tun kafin a tahijan Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin mabuta qur'ani malam yace li hadisi Anas radiyallahu anhu saboda hadisin Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace lamma kana yawm uhud yayin da ya kasance ranar uhud marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hamza bin abdul muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce da hamza dan abdul muttalib wa qad judi'a wa muthila bihi alhali ya same shi duk an ciccire naman shi duk an kakkarya gabawon shi an yi kacan da naman hamza annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an tajidu safiya fi nafsiha la taraktuhu yace wallahi in ba dan safiya ba al'uwa hamza kattaji wani abu a ranta annabi yace da na bar shi a haka saboda ni hatta ta'kuluhu al'afiya har sai a samu wato abin da ya shahi tsuntsaye da abin da ya shahi namomin daji wato su cinye naman nashi wannan saboda ni hatta yahshuruhu Allahu fi min butuni at-tayri was-sibab har sai Allah subhanahu wataala a gobara tashi alkiyama ya tada shi daga cikin wato abin da ya shahi tsuntsaye da kuma namomin daji amma annabi yace in ba dan safiya ba kattaji wani abu a ranta to kafanahu fi namira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi likafani da wani bargo wa kanat sai ya kasance idza humirat ra'sahu badat rijlahu wannan bargon da aka mishi likafani aka rihe shi idan aka rihe kanshi shi ma kawahuwan shi sai su bude wa idza humirat rijlahu bada ra'sahu wato idan aka rihe kawahuwan shi kuma sai ya zamanto kanshi ya bude fa humira ra'sahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rihe kanshi wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu annabi a cikin shuhada'i Uhud gabaki ɗaya bai ma ba wani sallah sai Hamza yace wa qala ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana shahidun alaikum alyawm, yace ni mai muku sheda ne wato a yau inna wannan duk wanda aka kashe nan. Annabi sallallahu alaihi wasallama Hamza da Abdul Muttalib wan baban annabi sallallahu alaihi wasallama, da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya isko cikin ammin shi wato guda hudu, biyu suka musulunta biyu kuma suka mutu a musulunci ba. Daga cikin su wanda suka musulunta shine akwai Hamza, da Hamza da Al-Abbas, da Al-Abbas su suka musulunta. Wanda ba su musulunta ba Abi Talib da kuma Tabbat Yada. Da kaji ana Tabbat Yada Abi Lahab, wannan Abi Lahab yan wan annabi ne, wan baban annabi. Shi yasa malamai suke cewa nasabaka da wani kai dan malam wane ne, ko kuma kai dan shehu wane ne, ko kuma shehu wane ya maka garanti a ranar tashin alkiyama zai furaji da ku daga iyaka ko daga ina ne shiga da ku aljanna. Kaga duka wannan ba wannan magana nan wan baban annabi sallallahu alaihi wasallam har kiyama ta tashi kana karanta ta Tabbat Yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla, Allah ya ce bi naran za ta lahab. Wannan yana gwada maka mu'jizar alqur'ani. Bari mu yi lafta guda. Malamai suke cewa ya ishe ka a hankalce wato kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yazo da shi na gaskiya ne. Larabawa da aka zo musu da wannan aka sabko da Tabbat Yada Abi Lahabin wa tab, malamai suke cewa Abu Lahab yana rayi, ake karanta wannan sura, ake karanta wannan aya. Yace da a ce wai abin annabi sallallahu alaihi wasallama ba daga wajen Allah bane ba, da Abu Lahab ko dan ya kunyata annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya ce yayi musulunci. Kai yanzu misali ga wani nan kace wani kwata-kwata ba yanda za a yi ya zamanto ya shigo wato wannan masallacin, misali kuna adawa da shi a wannan masallacin kwata-kwata, kun saba da shi, kun yi baram-baram, aka zo aka ce wani an gama gari wani ya ce wani shi a bada ba ya dawo wannan masallacin, to wata ran dan adam ne ba ya zo ba ya danya kunyata ka ya rama ya ce he ya shigo, to Abu Lahab yana raye ake Tabbat Yada Abi Lahabin wa tab, kuma wannan bai sa shi ba ya zo ya shigo musulunci. Wannan yake nuna maka mu'jiza Allah subhanahu wa ta'ala, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lalle wannan wahayi wato daga wajen shi ne. Yana Abu Lahab da kuma Abi Talib su ne wato wanda ba su shiga ba musulunci wato daga cikin babbannin annabi sallallahu alaihi wasallam. To Hamza ya mutu wato a yakin Uhud, sannan da ya mutu wato ya zamanto an yi katankatan da naman shi. Akwai kissa da ake rawaitarwa cewa Hindu ta zo ta sa an farka zuciye shi an huddo an tace kokora aka tace danya ko me, wannan duka kissa wato bata inganta ba, duka wannan film din bata inganta ba, bari film din ma da aka ce an yi da malamai suka ce an shi'a ne suka yi da, daga ka dauki film din nan da zaka bibiye ta zaka gani mafi yawa ana nisanta wato duk wata matsayi na Abubakar da na Umar, zaka ga ba kaso ba ake kawo su, zaka ga ana nisanta wasu abubuwan su, amma daga an ji ba can hika ga takobin alimi biyu, saboda su ai dama su Ali ne suka ce annabin ne ba, Ali suka ce shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan wannan kisar da ake rawaitarwa malamai suka ce bata zamanto ba wato ta inganta, to da annabi sallallahu alaihi wasallama anan sai ya zo ya yi mishi likawani, shi ma cikin likawanin nashi sai aka samu wato idan an rihi kan shi wato kawawon shi suna budewa, daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama aka rihe shi ya yi mishi sallah. Mun gani a baya dukkan mutumin da ya mutu wajen yaƙi da kayan shi ake rike shi, wannan likawanin ƙari ne ake yi, misali a ƙara mishi guda ɗaya, kamar yadda wanda yake da ihrami shi ma malam zai kawo mana, wanda yake da ihrami ya ɗauki aikin haji ko umara, idan ya mutu yana wannan da ɗauke da kayan wannan da su ake musu ake mishi wato likawani, kamar yadda can cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kaffinuhu fi saubaihi, wato ku yi mishi likawani a cikin wato tufashi. Malam ya ce qala wa kasratul qatla, sai wato mamata wanda aka kashe a yakin Uhud suka waita, wa qallatit thiyab alhadi, kuma wato likawani sai ya zamanto kadan ne. Qala sai yake cewa wa kana yujma'u thalatha wal ithnin, sai suka kasance ana gama mutum uku wani waje mutum biyu a kabari guda, wani waje mutum uku a kabari guda, amma idan aka zo gamawa mi sai a gabatar da wanda mine wanda yake alqur'ani sai a gama nan mutum uku a kabari guda nan kuma mutum biyu haka 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 aka binne su amma ba kowa sallah sai wato Hamza shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi mishi wato sallah malai yace fa yuqaddam fil lahari wa yus'al ayyuhum aksar qur'anan fa yuqaddam fil lahari wa kafana ar-rajulaini wa kufina ar-rajulaini wa thalatha fi thawbin wahid kenan shine sai a gabatar da wanda yake mafi qur'ani sannan kuma an yi ma mamata guda daya biyu uku likawani guda idan kowa da tufashi wannan likafanin sai a rufa musu wato su uku a cikin kabari guda haka kuma wani kabarin a sa mutum biyu haka aka yi ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka mutu a ranar Uhud mas'ala ta 38 malan yake cewa wala yajuzu naz'u siyabi shahidi allati qutila fiha wato shahidi wanda ya mutu a wajen yaki bayya halatta a hudda mishi wannan kayan da ya mutu da su wannan kayan da ya mutu da su baya halatta a hudda mishi idan za mishi alkawari sai dai a saman wannan kayan a yi mishi mun gani can baya ba a yi musu wanka ba a hudda musu kaya ba a sanya musu turare haka ake binne su saboda zasu tashi wato ranar tashin alkiyama wannan jinin da yake zubar jikin su wato kamshin almiski ne wato yake fitowa shi yasa nan yace bal yudfan wa hiya alaihi bari dai za a binne su tare da wannan kayan da yake jikin su da kaulihi sallallahu alaihi wasallam fi qatla uhud saboda fada annabi sallallahu alaihi wasallam game da wanda aka kashe a yakin uhud zammiluhum fi thiyabihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku rihe su ku yi musu likawani a cikin kayan su wannan wanda aka kashe su a ciki kidan wannan ya nuna mana shi wanda aka kashe a wajen yaki ba a hudda mishi kaya ba a hudda mishi kaya akwai hukunce hukunce mu rike da kyau wanda aka kashe wajen yaki abu na farko ba a mishi mi ba a mishi wanka na biyu ba a hudda mishi kaya na uku ba a sanya mishi turare na hudu ba a mishi sallah ba a yi mishi sallah to wanda ya mutu akan kalmar la ilaha illallah an ta yaki na kalmar la ilaha illallah idan wannan abubuwan duka ba a mishi wannan yake nuna maka irin falalar jihadi fi sabilillah irin falalar jihadi fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mas'ala ta 39 malai yake cewa wa yastahabbu takfinihi bi thawbin wahid aw aksar fawqa thiyabihi an so kenan wato a ƙara mishi a yi mishi likafani wato a saman kayan nashi za a ƙara mishi likafani guda ko kuma aksar min wahid ko kuma ya zamanto an mishi guda biyu ko kuma guda uku amma mene kayan jikin shi suna nan shi ma wanda ya mutu wajen wato abin da ya shafi aikin haji shi ma haka nan malai yace kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mus'ab bin umair wa taqaddama hadithuhu fil mas'ala ar-rabi'a wa 30 malai yake cewa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma mus'ab dan umair kamar yanda ya gabata a mas'ala ta 34 mas'ala ta 40 malai yace wal muhrim shi ma wanda yake dauke da ihrami yana labbaik allahumma umra ko labbaik allahumma hajj yukfanu fi thawbihi allazaini mata fihi ma liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam fil muhrim alladhi waqasathu an-naqa shi ma za a yi mishi wato za a binne shi a yi mishi likawani da wannan tufar tashi saboda fada annabi sallallahu alaihi wa sallam game da wannan da taguwar shi ta halbe shi wato ya mutu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa kaffinuhu fi thawbihi ku yi mishi likawani a cikin tufar shi wai wannan tufar tashi wanda ya ihrami da ita bayani shi ma ya gabata mas'ala ta 41 malam yace wa istahabbu fil kafni umuran an su wajen imar mamaci likafani wasu al'amurra al'amari na farko yace al bayad ya zamanto Allah zamci kwari idan za a yi ma mutun likafani kada ya zamanto an dauko bakin likafani kada ya zamanto an dauko bakin likafani kada ya zamanto an dauko ja abinda ake so shine farin likafani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace albisu min thiyabikum albiyada ce ku sanya daga cikin tufafku wato farare yace fa innaha khairu thiyabikum saboda ita ce mafi ficiyar kayanku annabi yace wa kaffinu fiha mautakum sannan ku yi ma mamatanku wato likafani da ita shi yasa ana so mutum musulmi a ringa ganin shi a farar tufa a ringa ganin ka kullun ka shajin labiyar ka fara ga aswakinka ga hulanka tabani ka ji hadisi ana taba ka kace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ana son fararen kaya shi yasa irin laraba zaka gani mafi yawan su kayan su farare su wannan in suna aiki yanzu misali a nan Niger ka'idar service menene uniform na costume the best da wannan ho to su idan Laraba an ka zuwa ka'idar su wannan ne jallabiyan nan wara idan ce zaka zo da ita aiki ka zo ka hawo aiki to ana so ya zamanto kai ma mutum musulmi ka zamanto tufakka kullun ka ringa san wato fara ka samu horan gida horan mota horan tufa Allah subhanahu wa ta'ala ya dace abu na biyu malam yace kaunuhu salatata aswa da sauran lokaci lalla kenan musaya ko kuma akwai sauran lokaci ya shiga gaba da abu na biyu malam yace kaunuhu salatata aswa ya zamanto kuma tufan nan wato likafanin nan guda uku bari mu samu mu gida ko kuma muka inda muka tsaya sati mai zawwa kuma in Allah subhanahu wataala ya kai mu dan mu yi kokari kafin mu shiga a zo da likafani a yi practice in inda ake limke mamaci kenan mu tsaya a wannan matsala koko kenan mu tsaya a wannan matsala sati mai zawwa insha Allah malam Ibrahim sai a soyo likafani ko shi liman iya ba mu kanshi mu limke shi mu gani ko kuma wani daga cikin kenan ji dan a yi practice a ga inda ake yi ma mamaci likafani inda ake yi ma mamaci likafani da fatan abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.